أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Alhamisi. Yau muna 16 ga wata na 6 shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda haka in ya dace wa 21 watan 2 miladiya ta 2019. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin Ahkamul Janaizi wa Bid'uha, hukumce-hukumce na abin da ya shahi janaza, haka kuma wa bid'uha da irin bid'o'in da aka kimsa a cikin abu. Wallafan Sheikh Malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wanda wannan zai zamanto darasi na biyu da izinin Allah. A darasi na farko mun tsaya ƙarshen muqaddimatul kitab, wanda yau za mu tashi safaha ta 5, inda malik ke cewa innal hamdalillah, lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, muna godiya a gare shi, wa nasta'inuhu, muna neman tanyon shi, muna nema ubangiji ya taimaka mana a cikin al'amura gaba daya. Wa nastaghfiruhu, haka kuma muna neman gafaran zunubai daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malik ta wa na'udhu billahi min shururi anfusina, haka kuma muna neman kariya daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin kawunanmu. Mana dukkan ran dan adam tana umurtar shi akan aikata ayyuka da suke ba daidai ba. To a lokacin da adam yake fada irin waɗannan khutbatul haja, yana neman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga sharrin kanshi. Wa sayyiati a'malina, kuma Allah ya kare mu daga munanan ayyuka da muke aiwatarwa, saboda babu wani ɗaya a cikin mu face akwai irin abubuwan da yake aikata wanda ba daidai ba. Sai dai ayi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana halin mutum nagari, mutum mai imani. Shi ne Allah ya wasafta mana da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Halin waɗanda suke da imani su ne waɗanda idan suka safi Allah subhanahu wa ta'ala sai aka tunatar da su, ko kuma suka tuna abin nan saban Allah ne, istaghfaru, sai su nemi gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, su nemi Allah gafarta musu wannan zunuban nasu. Bayan shi ke cewa man yahdihi Allahu fala mudilla lah, lalle dukkan wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi to babu wanda ya isa batar da shi, wanda kenan shiriya tana wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka kullum a cikin sallah muke maimaita ihdinas siratal mustaqim, ya ubangiji ka shiryar da mu ta farki wanda yake madaidaici. Haka kuma yace wa man yudlil, dukkan wanda kuma ubangiji subhanahu wataala ya batar da shi to fala hadiya lahu, babu wani wanda isa ya shiryar da shi. A daidai lokacin da zaka ga ana cikin nahaba, lokaci irin na wayewa da ake tsammanin dan adam ya kai kimma, amma a irin wannan lokaci ventinium cycle zaka ga wani yana bautawa fira, wani yana bautawa wuta, wani yana bautawa ruwa, wani yana bautawa saniya. A irin cigaban da aka samu da sauransu, idan da a ce abin yana shiriya tana da alaka da wannan abu, da bai kamata ba a ce a irin wannan yanayin da ake rayuwa a yanzu akwai wanda suke bautawa shanu. To amma da yake shiriya ta ubangiji ce subhanahu wa ta'ala, muna fata Allah shiryar da mu cikin wanda ya shirya su. Yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, kuma na shaida ba abin bauta ba saka cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lahu, baya da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan, kuma na shaida lalle annabi muhammad abduhu, bawan Allah ne, wa rasuluhu, kuma manzon Allah ne. Annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne, annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne. Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi, bawan shi, wa ake nihi anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi, wa ake nihi anan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Raka bawan Allah ne ko manzon Allah ne? Sai malam ya bude da wasu ayoyi kamar haka. Aya ta farko cikin suratu Ali Imran aya ta 102, ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haqiqanin jin tsoron Allah, kowa ya aikata aikin da haqiqa ya san cewa a cikin wannan abin da nake aikatawa akwai tsoron Allah subhanahu wata'ala. Allah ce kuma wala tamutunna, kar ku sake ku bar duniya, imana kar ku yarda ku yi sako-sako da addini, kenan ku rike ku tahi akan haka, kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimuna, face kuna sai kuna matsayin musulmai, kenan dukkan abin da zaka yi faɗi tashi a cikin rayuwanka kaga cewa yaya za a yi ka mutu da wannan kalmar ta kalmatu tauhid, kalmatu shahada la ilaha illallah, wannan shine kuma manuwa a cikin rayuwa. Kuma duk abin da ke zaune abadamu a ban kasa a yanzu, idan dai ba za ka mutu akan tafarkin musulunci ba, to zauwanka duniya ba zai tsinana maka komai ba illa asara da tabewa. To wajibi ne ɗan adam ya kai ya kawo ya bazzala dukkan wani abin da yake ga nafis ne, duk wani abin da kaga iya da tsada, dukkan abin kokarin da zaka iya yi ka tabbatar da cewa ka mutu kana matsayi mai imani, ta hanyar addu'o'i, ta hanyar aikata ayyuka da suke managarta Allah sai ya tabbatar da kai. Aya ta biyu a cikin suratul nisa'i aya ta farko, ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, allazi khalaqakum min nafsin wahida, ubangijin da ya halicce ku daga rai guda daya, ita ce ta annabi adam alaihi salatu wassalam, ku sai su kuma daga nan, wa basa minhuma rijalan ka wa khalaqa minha zawjaha, kuma ya halicci matar shi annabi adam alaihi salatu wassalam daga jikin hakarkare shi Allah ya halicce ta, ita ce hawwa. To daga waɗannan jinsin guda biyu annabi adam alaihi salatu wassalam da shi da ummuna hawwa, wa basa minhuma rijalan, daga nan kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya yada daga su annabi adam da hawwa rijalan kaseeran, maza da yawa, wa nisa'an, hallau da mata suma da yawa. Karshe sai Allah ke cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, ku ji tsoron ubangiji subhanahu wataala da kuke roƙon junan ku dan shi, wal arhama, kuma ku ji tsoron yanke zumunta, inna allaha kana alaikum raqiba, lalle ubangiji subhanahu wataala ya kasance a gare ku mai kula ne da dukkan abin da zaka aikata, duk abin da zaka ce, da duk inda zaka tahi, kana karkashin kulawa ta ubangiji subhanahu wataala, dan ka ji tsoron Allah ka tabbatar da cewa babu inda dan adam zai koyi ya aikata wani abin da ubangiji subhanahu wataala bai sani ba. A lokacin da kake aikata abin da ba daidai ba, ka sa a cikin zuciyarka cewa Allah yana kallon ka. Da haka malamai suke cewa la taj'alullaha ahwanan nazirina ilayka, karka sanya Allah subhanahu wataala ya zamanto shine mafi kaskantar wanda zai ganka. Zaka boye wa idan mutane, ka boye kaza, ka boye kaza, amma kuma ka san da Allah yana ganin ka, ko bayan za ka boye amma kuma Allah ka jajirce ka yi jan ido akan haka ka aikata abin nan, karkai haka. Aya ta uku, fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul ahzab daga aya ta 70 zuwa ta 71, Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah subhanahu wataala, wanda kuma babu wata wasiya da za a ma wani sama da a ce mushi wani ka ji tsoron Allah. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, Allah yace an ittaqullaha, haqiqa mun yi wasiyi ga mutanen da suka gabace ku da ma'abuta littahi da kuma gaba daya an ittaqullaha, akan ku ji tsoron Allah subhanahu wataala. Ubangiji subhanahu wataala ya kama sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina inna allaha kana aliman hakima, Allah ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah. Idan za a ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah, ina ga ni ko kai ko ke min babi aula, eh da haka iya daga cikin da'ab, iya daga cikin dabi'ar sahabbai, za a ga wani zai gamu da kai cewa ka ji tsoron Allah, ko kuma yanzu duk wanda ya gamu da kai yace Muhammadu ka ji tsoron Allah, ko Ibrahim ka ji tsoron Allah, ta za kai to minai, in yace minai ce me yo me baka yi ba, ayyuka ne na wanda ba daidai ba, duka ga suna ana ta aikatawa. Da haka mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala, kuma ita kalmatu at-taqwa shine daga al-ittiqa, bimana an taj'ala bainaka wa bain Allahi wiqayatan, ka sanya wata kariya tsakaninka da kai da azabar Allah subhanahu wataala, wanda wannan kariya da zaka sa shine aikata ayyuka managarta, idan Allah da manzon suka ce ayi kai, in suka ce a bari ka bari, wannan shine taqwa, shine jin tsoron Allah subhanahu wataala ba da awa bace ta baki. Don haka Allah yake cewa anan yake jan hankalin masu imani akan ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa qulu qawlan sadida, haka kuma in za ku yi magana ku faɗi magana ta daidai duk abin da za ka faɗi to ka auna shi ka tabbatar da cewa wannan abu ya kamata a ce an faɗe shi ko bai kamata a faɗe shi ba kuma idan na faɗe shi a wajen Ubangiji me zan samu lada ko zunubi kuma wannan kalma da zan furta tattatahi kuma ta bar baya da kura kina duk abin da zaka furta a matsayinka na mai imani ka faɗi abin da yake daidai idan kuka haka yuslih lakum a'malakum Allah zai inganta muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti' Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah da manzon shi inayi bari na bari Allah ce faqad faza haqiqa wannan mutumin ya rabauta fawzan rabo aziman mai girma dukkan mutumin da zai zamanto ya sanya dokar Allah subhanahu wa ta'ala da tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban shi to wannan mutum haqiqa ya jefa ya tabi kuma shi ake bukata a cikin rayuwa malice amma ba'd fa inna asdaq al hadith kitabullah ufasani cewa mafi gaskiyan zance kitabullah shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wanda wani abu na lalaci bai zo ba gaba gare shi ko baya gare shi sabkekke ne daga wajen al-azizul hakim mabuwayi mai hikima al-hamid abun godiya to haka fa inna asdaqal hadith kitabullah sai yace wa ahsanal hadi ko mafi kyawun shiryarwa hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shiryarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani mutumin da zai zo da wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk yanda mutum yake jin cewa ya taka wani matsayi a ilimi yana nan a matsayin almajiri mabiyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma shi zai tabbatar mishi da samun kima daga lokacin da dan adam ya ga cewa shi ma yastati an yatalaqa al-awamira min Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutumin ya bar musulunci idan kace kai ma ka kai matsayin da zaka riƙa amso umurni daga Allah wanda a cikin firaq a cikin hanyoyi na addini da suke jingina zuwa ga addinin musulunci akwai wanda suke wannan da'awar a yau da haka sai a ce maka duk abin da kaga wani yayi aikin sabo ne amma to shi karka auna shi a matsayin sabo a haƙƙin shi a shi ma daga inda ake amsowa daga nan ya amso wanda wannan ta kai mutane sai suka zo suka mallakewa qissa ta Annabi Musa alayhi salatu wasalam da Allah ba mu labari a cikin suratul kahfi da shi da khidr magana mafi inganci daga cikin maganganun malumai khidr annabin Allah ne saboda suna koyo a matsayin waliyi ne yazo yana aikata abinda Annabi Musa ma ya kasa gane komai da suka hausa man jirgiro ya kakkare jirgin ko Annabi Musa ya ce mishi ya za kai haka suka hadu da wani yaro ya doki yaro ya kwala shi daga tanga ya mutu yace ya za kai haka suka zo wani kauye suka nemi a basu mafaka aka ki basu inda za su sauka da abincin da za su ci kuma Annabi Musa ya ga wata katanga tana fama ta fadi kawai suka shiga kwabalaka aka daidaita wannan katangar shi Khidir ya shiga kwabalaka karshe da yake bashi labarin cewa ai wannan jirgiru abin da yasa na kakkariya shi saboda akwai wani azzalimi a gaba in ya ganshi a irin wannan yanayi mai kyau zai amshe shi wanda dan babballe wasu bangaren ruka an muka ketara muka wuce wannan sarkin sai a maida su shi kuma wannan yaron da aka dauka aka kashe shi an kashe shi ne saboda in ya girma zai zamanto sababin da uwayen shi za su bar Allah subhanahu wataala da shi da uwayen gaba ɗaya su halaka amma yanzu haka an kashe shi iya dan karami ba aikata wani aiki na zunubi ba da izinin Allah ba kuma shi ina ce aljanna kuma uwayen shi za su tabbata akan imani kuma su mutu akan haka nan shi kuma wancan katangan da zai fadi dukiyar marayu ne a ƙasa karshe sai ba Annabi Musa labarin da abin da yake faruwa to anan suke zuwa su tsaya cewa ai kaga shi annabin Allah ne shi kuma waliyi ne to Khidir annabi ne akwai maganganu na cewa waliyin Allah ne kaza amma magana mafi rinjaye wanda ilimi ya tabbatar da ita Khidir annabin Allah ne to lalle tabbas babu wata shiryarwa wadda za a zo da ita wadda ta wuce shiryarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko a ina kake in a ina kake ka rike wannan karantarwar sawa'un ko ka kasance a cikin kungiyar da suke da auraka ko ka kasance a cikin su kai dai ka bautawa Allah akan ahsan hadith aw asdaq hadith kitabullah littafin Allah kuma kai riko da tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake sai malaka yake cewa a cikin khutbatul haja wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma su ne fararrun su, bi mana kagaggun abubuwa abinda aka kirkire su da sunan addini, amma laysu min al-islam fi shay, ba su cikin musulunci. Kaga kawai mutum dan ya yi mai kafa ya kirkiro wani abu ya ce abu kaza addini ne, to dukkan abinda aka kirkiro shi wannan shine mafi sharrin al'amura, saboda zai dauki bawa ya dora shi tafarkin da zaka rika yin bautan da sai ka je gobe kiyama za a ce wa ya saka. Amilatun nasiba, an yi aiki an gaji amma ko babu lada. Allah kare mu. Sai ya ce wa kullu muhdathatin bid'a, kuma ku sani cewa dukkan wani abu kirkirarre bid'a ce. Sai ya ce wa kullu bid'atin dalala, kuma kowace bid'a bata ce. Wannan yana cikin maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Daka babu wani mutum da zai zo ya ce aya ko bid'a hasana, ba wata hasana. Tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna nata, ai magana ta daga ta kare. Yace kowace bata, kowace bid'a yace bata ce. Inda a ce akwai bid'a hasana, ai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani. Daka bid'a bid'a ce kawai. Abinda mutumin da zai bautawa Allah subhanahu wa ta'ala zai shagalta da shi, ka shagaltu da bin miye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a. Duk abin da yake kagegge ne, duk yanda hankalinka ya yarda akan cewa abin nan mai kyau ne, wallahi ka kabe shi kuma wahala zaka ba kanka. Zaka aikata aikin da kai karshe ka zo dab da inda ya kamata a ce ka samu dauki, sai zaman to baka da komai wahala banza kai kabba kai da sunan addini ba wanda ya saka. To shine manzon Allah ne malai yake cewa cikin khutbatul haja da kuma hadisi ne wa kullu bid'atin dalala, sai yake cewa wa kullu dalalatin finnar, kuma dukkan abin da yake bata ne kuma hukumar shi gidan wuta ne, tunda babu wanda ya saka. Kuma dukkan mutumin da zai kirkiri bid'a, to kamar lisanul hal, ko da bakin shi bai hodi ba, aikin shi yana hodin cewa kamar turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da wani fa'ida. Indai zaka bige ban kanka kai abin da kaga dama da sunan addini ai ka za iya da kyau kawai ayi, shi ma wannan yayi, shi ma wancan yayi, to meye hikima a cikin aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu huwa al-mubayyin 'anillah, shine wanda zai zo ya bayyana daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kai ma ka dauki wannan role in ka tsora kanka kai ma. Malai yake cewa qad qala Allah azza wa jalla, hakika Allah mai girma da buwa yake cewa tabarakallazi bi yadihi al-mulku, albarkatun Ubangiji sun yawaita, allazi wanda bi yadihi al-mulk, mulki yake hannun shi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma Allah shine mai iko akan komai, komai Allah yake da iko akan shi. Karka ce to dan me ake saba wa Allah, kuma idan Allah yana da iko akan abu, anan kuma mashi'a ce Allah ya bari. Mashi'a ce kala biyu, akwai al-mashi'atul kauniyya, akwai al-mashi'atul shar'iyya. Al-mashi'atul kauniyya shine yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya halicci duniya, ya halicce ta akan tsarin fa minkum kafirun wa minkum mu'min, ya halicce ta akan tsarin wahada inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, ya halicce ta akan tsarin wahadainahu najdain, haka kuma akan tsarin fa masha'a falyu'min wa masha'a falyakfur. Duk mutumin da ya kafirci ba gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi ba, Allah ne ya ba da dama, kowa hanyoyi ne guda biyu, ka zabi dai a sama, ka zabi dai ka bi a sama, ka tsaya a saman ta. To da haka Allah shine mai iko akan komai. Sannan kuma akwai Allah al-mashi'atu ash-shar'iyya, meye kuma Allah yake so a shar'ance? Shine kai sallah, kai azumi, kai biyayya ga mahaifanka, dukkan wani aikin alheri kai, kuma duk wani aiki wanda yake na banza ka bari, wannan mashi'a shar'iyya kenan. To wannan shine anan ne za da shine kuma dan adam zai rika kawo hujja, ba za ka kawo hujja cewa in Allah ya ga dama da na zama mutum mai kirki, wannan alama ce ta cewa mutum ya tabe kuma ya asara. To albarkatun Ubangiji sun yawaita, wanda shi yake da mulki, mulkin da bai da iyaka ko bai da zamani, mulki mutlaq, wanda bai da wata iyaka a ce ai daga nan an zo boda, an zo front, an zo karshe iyakan kasar kasa, kasarka in ka tsallaka kai ma ka zama abin da ake mallaka. A mulkin Allah shamil ne bi kulli makani, saboda komai nashi ne kuma kowa nashi ne. Sai yace allazi khalaqal mauta, Ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicci al-mauta, ya halicci mutuwa, tsayawan numfashin dan adam, ran kuma a doka a yi sama da shi, gangan jiki kuma a sa cikin ƙasa. Ubangijin da ya halicci mutuwa, wal hayata, kuma ya halicci rayuwa. Yanzu muna cikin halin ne, muna cikin halin rayuwa, za a zo a yi wata rana, a zo a yi wani lokaci, a zo a yi wata alhamishi, wanda babu ko ɗaya daga cikin mu anan babu mumunta yi yanzu muna cikin allazi khalaqa al-maut muna cikin al-hayat yanzu zamu zo ko mu shiga cikin al-maut tabbas za ta zo al-maut babu wa kullu an-nasi dakhiluhu man lam yamut bis-sayfi mata bighayrihi ta'addadat al-asbab wal-maut wahid ita dai kullu nafsin za'iqatul maut kowa dai tahiyan zai to ubangiji shi ya halicci ita rayuwar da muke ciki a yanzu kuma da mutuwar da zamu yi a gaba to amma miye hikima ta halittar mutuwa da rayuwa sai yace liyabluwakum bima'ana liyakhtabirakum liyamtahinakum dan Allah ya jarrabe ku ya muku jarrabawa ya ga ayyukum waye daga cikin ku ku mutane ahsanu amala wanda zai kyautata aiki sai ce wa huwa al-aziz Allah nahu shine mai mabuwayi al-ghafur kun mai gafara kenan al-hikmatu min khalqil jinni wal insi ko kuma al-hikmatu min khalqil maut wal hayat hikimar da sa ubangiji ya halicci mutuwa da rayuwa shine dan a jarraba mutane yanzu gaba ɗaya mu zaman da muke ana cikin jarraba ne muke yanda ka san jarrabawa irin ta duniya ka shiga an baka tambayoyin da zaka amsa ga ka a cikin takarda ka dauki kanka rayuwar duniya ka tokan kaman ka shiga cikin wannan qa'atul imtihanat din ne ka shiga sarkin da zaka bada amsa to rayuwarka ta duniya gaba ɗaya haka ne ko ka ci jarrabawa ko kuma ka ci jarrabawa kuma abin yana da alaka da kai amma ga abin da ake so ka bada amsa a kan shi ga tsarin da ake so ka tafi a kan shi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala haka kuma fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul anbiya aya ta 35 Allah ke cewa kullu nafsin kowace rai duk abin da yake lumwashi za'iqatul mauti zai dantsani mutuwa sai Allah ya ce wa nabluukum zamu jarrabe ku bi sharri da sharri wal khairi da alheri fitna fitna ce a gare ku a cikin rayuwar da kake akwai abin da yake sharri ne a gare ka akwai abin da yake alheri ne a gare ka to in sharri ne in alheri ne gaba daya Allah madaukakin sarki jarraba ka ne yake idan duke Allah baka imtihan ne jarrabawa ce lahiyar da Allah baka jarrabawa ce hankalin da Allah baka jarrabawa ne dukkan abin da kake gani a matsayin ni'ima abin jin dadi abin morewa abin tsohurta a cikin rayuwa to Allah ya jarrabe ka ne ya ga zaka kyautata anwani da wannan abin akan tsarin da yace ayi ko kuma zaka fankare mishi sai Allah ya ce kuma karshe da wanda ya ji dadin da wanda bai ji dadin ba bayan wannan jarrabawa wa ilaina turja'una zuwa gare mu za mu komo wa ilaina turja'una zuwa gare mu za a maido kenan ko kana so ko baka so ba magana zafi bace shine ce yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat ku ji tsoron ranan da turja'una za a maida ku ba kuma da za ku koma a maida ka ne za a yi kenan sawa'un kana so ko baka so shi ita am abaita ba fil khiyar ba wani zabi wa qala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi yake cewa mali walid dunya manzo Allah ce inani ina duniya miye mi inani ina duniya sai ce ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha yace ma ana fi dunya ni ho kasantuwa ta a duniya ba komai bane ba illa karakibin face kamar misalin mahayin dabba ne wanda yana cikin bulaguro sai ya zo wucewa wajen wata inuwa istazalla tahta shajaratin sai ya zauna karkashin wannan inuwar ya dan huta anan zai dawoma to zaman da zaka yi a karkashin wannan inuwar shine zaman ka na duniya dole watan wata rana zaka yi ka bar wannan inuwar kuna ta yi a cikin kusungumin daji kun gaji dabbobin ku sun gaji ko motar ta gaji ta yi zahi sai ta to bara tsaya a huta a tsaya a huta ai mi a ci gaba kenan ba nan za a zauna ba to wannan shine rayuwar duniya duka rayuwar da muke anan rayuwa ta wucin gadi za a zo ai wani lokacin da babu kowa a cikin mu an yi ina an koma summa ruddu ila Allah mawlahumul haqq ala lahu al-hukmu wa huwa asra'ul hasibin karshe za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah yake cewa ban kasance ba face kaman mahayi istazalla tahta shajaratin wanda ya zauna karkashin wata inuwa wata itaciya sun maraha sannan kuma ya tahi wa tarakaha ya bar wannan inuwa kenan yanda ya tahi ya barta ni ma haka wannan duniya tahi zan yi in barta wanda iya daga cikin munasabatin na shi wannan hadisi wata daga cikin sahabiyat tazo dakin Aisha sai ta ga shuhuda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama take cewa ya za a yi rasulu hadhihi al-umma afdalu khalqi llahi ala al-iqlaq mafificin halittar Allah a saraye yana kwanta saman tabarma in ya tashi har ana ga sawun karamuno a jikin shi sai ta aiko mishi matala tsifa abin ruha ko kuma a ce abin shinkuda wanda yake da taushi to da yazo iya daga cikin maganganun da manzon Allah yake faɗi mali wali duniya ni ina ni ina wa ina duniyar ai a duniyar ban kasance ba illa karaki bin kamar mutum mahayi ne a saman dabba ya zauna karkashin wata inuwa sun raha wa taraka sannan kuma zai tafi ya barta me ne homan gyare-gyare da share-share da sauransu malaki ta summa innahu sannan kuma ya kasance shi lamma kana hadihu sallallahu alaihi wasallama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewar hadihu shiryas washi fil janaiz akan harakan da ya shahi gawa khairal hadi shine mafi alherin dukkan wata shiryaswa yanda addini ya kula da mutum bayan mutuwar shi babu wani tsarin da ya kula da dan adam bayan mutuwar shi kamar wannan mukhalifan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa li hadi sa'iril umami game da sauran shiryaswa dukkan wata al'umma wanda ba musulmi ba musulma ba sai ce mushtamilan wanda wannan tsarin na addini ya kumshi alal ihsani lil mayyit a kyautata zuwa ga shi mutumin da ya mutu manzon Allah yake cewa karya kashin mutumin da ya mutu kaman karya kashin shi ne yana rayi karantarwa ce akan girmama shi iya da kima iya da hurumi ba kayan banza bane da mutum ya mutu sai ka ce wa mu'amalatihi kuma da mu'amalantar ita wannan gawa bima yanfa'uhu game da abin da zai amfanar da ita gawar fi qabrihi a cikin kabarinta karantarwar addini ta dora dan adam tiryan tiryan inda har a cikin kabarin nashi ma sai ya amfana sai ce wa yawma ma'adihi haka kuma da gobe kiyama haka kuma wa alal ihsani ila ahlihi kuma addinin musulunci ya fadakar game da abin da ya shahi harakan mutuwa ai kyautata ma iyalan mutumin da ya mutu dukkan mutumin da ake rayuwa tare da shi kuna sallah tare da shi kuna kaza tare da shi haƙƙi ne akan ku bayan mutuwar shi kar ku bar iyalin shi su tsorata kar ku bar iyalin shi su falfalce a cikin anguwa zaman to yaran shi ba su samu tarbiyya ba su samu kaza ba wanda kuma wannan wajibi ne akan kowace al'umma wani irin tsari muke da na jibintar lamarin marayu sai dai kowa sa dan shi gida idan marayin ya lalace kuma a rika cewa wannan yaro ya buwaye mutane baya jin magana kaza 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 wasu su rika tsine mishi to alhali karantarwar addini tana bibiyan mutum bayan ya mutu to ku kuma ɗan uwan shi na addini ɗan uwan shi na jini kar ku bar wannan bayan nashi ta tsorata haka kuma wa ala iqamati ubudiyyati alhaq kuma akan tsayar da bauta wanda yake na gaskiya ko kuma ka ce wa ala iqamati ubudiyyati alhayy kuma tsayuwa da jajircewa da kafuwa akan tsayar da bautan alhayyu ubangiji subhanahu wataala bauta ce ta ubangiji subhanahu wataala tsayawa akan mutum bayan ya mutu shirya shi yi mishi wanka sanya mishi likafani kai shi abin ne shi wannan haƙƙi ne na musulmi akan musulmi amma haƙƙi ne wanda in wani sun yi to wajibcin ya sauka akan saura amma idan aka haɗu gaba ɗaya aka ƙi to kuma Allah sai ya tambaye al'umman nan gaba ɗaya sai malaike cewa fi ma yu'amilu bihi al-mayyit game da abin da za a mu'amalanci shi mutumin da ya mutu kenan wajibi ne a tsaya kuma tsayawa akan wannan gawa ta farki ne na al-hayy ubangiji subhanahu wataala wa kana min hadihi fil janaizi da haka yake cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kace shiryas washi fil janaiza akan abin da ya shafi harakan gawa iqamatul ubudiyyati lirabbi tabaraka wa ta'ala tsayar da bauta ga ubangiji mai girma da buwaya ala akmalil ahwal akan hali mafi cika wal ihsanu ila al mayyiti akyautatawa shi mutumin da ya mutu ta hanyar a dauki gawan shi a mushi wanka a sanya mushi likafani akai abin ne shi wa tajhizuhu da shirya shi tajhizul mayyit shine shirya shi da duk abin da yake da alaka da wanka da sauransu wa tajhizuhu kuma a shirya shi ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda akai abin ne shi ala ahsani ahwalihi akan mafi kyawun halaye da dabi'u wa afdaliha kuma haka dabi'uwar suke sune mafi fita wa wuqufihi kuma da shi mutumin da yake mai imani wuqufihi tsayuwar shi wa wuqufi ashabihi kuma da tsayuwar abakan wanda suke makusantan gawa kenan kai misali mahaifinka ne rasu tsayuwarka akan gawan nan wa wuqufi ashabihi kuma da ƴan uwanka musulmai da zasu zo su tsaya akan wannan gawa yace sufufan sahu sahu yahmiduna Allah suna yi wa Allah godiya wanda shine sallar da za a mushi wa yastaghfiruna lahu kuma suna nema mushi gafara Allah subhanahu wataala wa yas'alunahu almaghfirata warrahma suna roƙon Allah yayi gafara kuma yayi rahama ga wannan gawa wattajawuza anha Allah ya gafarta mushi zunuban shi gaba daya sannan kuma summal mashi sannan atahi baina yadaihi kenan atahi tare da wannan gawa ila an yuwaddi'ahu hufratahu har zuwa aje ay bankwana da shi a cikin kabarin shi summa yaqumu sannan kai makusancin wannan gawa ka tsaya da kai da masu imani huwa wa ashabuhu da kai da abakanka baina yadaihi a gaban wannan gawa ala qabrihi akan kabarin shi kenan anan kuma tsayawa ake akan kabarin ba zama ake ba in za a adda kamar da bayani zai zo filla filla a gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala buga cewa zaman ne ake ko kuma tsayuwan ne ake amma daga wannan ibara ta malam zaka fahimci cewa tsayuwa ne ake wa ashabuhu yace baina yadaihi ala qabrihi akan kabarin shi kenan su tsaya irin addu'o'in da zasu mushi sa'ilina lahu tathbita suna roƙa mushi Allah subhanahu wa ta'ala akan ya tabbatar da shi sai malam yace ahwaja ma kana ilayhi mafi tsananin abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi a wannan lokacin ku tsaya ku nan daga ku mushi addu'a ba ta wasa ba ba wani abu ne wanda za a yi aka zo tare to ba dole bane kuma sai an koma tare kai addu'an kan ka kare ka tayyanka in yi tawa an na kare in tayyanka ba wani abu ne wanda za a rika yi da sautul jama'i ana ku karanta kaza kawa kaza ku karanta kaza kawa kaza za mu zo mu gani yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi matsalar bid'a kenan da haka yake wajibi akan mutum kamar da makaranta a darasi na farko shi muhammad nasiruddin al-albani yayi wasiya ko akan har in ya bar duniya ga wanda zai mishi sallah kuma ga wanda za su kula da harakan shayya shi to tarka zo kai ta rayuwa haka kawai ka bar bayan mutuwa ka bar wasu mutane su zo su yi tsaya kan ka babu zancen kara magana ce ta girma maka da bi maka abin da ya cancanta bayan ka bar duniya to a sanya waɗanda kake ka sanya waɗanda kake ga za su yi maka wannan kuma la siyama waɗanda Allah ba su wani abu a hannunsu a daidai lokacin da ake haba kowa so yake ya zamanto shine zai mu sallah saboda yana ga akwai abin da za a bashi sai zama to gurin shi meye za a bashi ba famar roƙa maka gafara a wajen Allah subhanahu wataala ba kai kuma abinda ka hi bukata ka hi kaura a wannan lokacin Allah maka gafara kuma addu'o'in da za su maka sasi tasiri a kanka to shine malaka ke cewa sa'ilina lahu tathbita ahwaja ma kana ilayhi mafi tsananin abinda yake bukata a wannan lokacin to kuma bayan naka ya rasu an kai an binne an yi kaza an yi addu'a an yi komai da komai malaka summa yata'ahaduhu bi ziyarati ila qabrihi sannan kuma ka bibici kai mushi ziyara a cikin kabarin shi wassalamu alaihi da yi mushi sallama assalamu alaikum da addu'a da ake zaka zo shiga mai bakwantego assalamu alaikum dar qawmi mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun har zuwa karshe yace kama yata'ahadul hayy kamar yadda kake kai ziyara zuwa ga mutumin da lokacin da yake raye misali inda kake ziyartar shi to haka bayan ya mutu ma kana da ikon da zaka rika ziyartar shi ka ziyarce shi kai mishi addu'o'i akan Allah ya gafarta mishi Allah wasa'a mishi kabarin shi kama ya ta'ahadul hayy sahibahu kamar yanda mutumin da yake raye zai rika bibiyan dan uwan shi ko abokin shi fi dari dunya anan gidan dunya za ka kai mishi ziyara za ka kai mishi wane ne za a yi wane ne da sauransu to an ya mutu ma kana da daman da za ka rika ziyartar kabarin shi kana yi mishi addu'a mali yace fa awwalu zalika farkon abu na farko akan haka yace ta'ahuduhu fi maradihi a lokacin da bayyana lahiya ka bibice shi ya zamanto kana bibiyar rishin lahiyan da yake kuma kana kawo mishi ziyara iya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ziyartar shi ko idan bai da lahiya to shine ta'ahuduhu fi maradihi kenan ka lazimce shi a cikin rishin lahiyar shi haka kuma wa tazkiruhul akhirah kuma ka rika tuna mishi lahira bayyana lahiya ka rika tuna mishi lahira kai da zaman to bai da lahiyar ma tunanin shi da gaba daya akan abin da shi ta rayuwa ne yaya kantina waje kaza yaya haraka ta waje kaza yaya ba abin da yazo shi kuma yana wata ira yana gaba yana ka rika tuna mishi lahira wa amri wa amruhu bil wasiyyati wat tauba kuma ka umurce shi a lokacin da bai da lahiyar nan ya rubuta wasiyya niye abin da yake wasici akan shi haka kuma wat tauba kuma ka umurce shi akan ya rika neman tuba wajen Allah subhanahu wataala ya yawaita fadan ya yawaita istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi haka kuma wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadatu an la ilaha illa Allah kuma da umurtan wadanda suka zo wajen shi akan su rika lakkana mishi la ilaha illa Allah to wannan shahada ko ba ta za su yi ba fadi suna kusan shi suna fadi in Allah taimake shi yana dab da zai tahi ya taba ya fadi ya fadi kuma sai Allah ya shirya yawan shi kaga yayi kikkiawan cikawa kene kar ba zuwa za a zauna ana ta kukawa suna kaza da sauransu ba ana ta zudu jahilci zuwa za a yi a cikin nutsuwa a umurce shi da yin wasiya saboda akwai wasu halaye da dadan fire shiga ana ga alaman wani da halaye ko da likita kuka ta yi kawai dai ana zaman jira ne su da kansu kawai lokaci da ake jira idan Allah ya kawo shi ta yi amma da wahala ne akan gwaje-gwaje wanda aka yi irin na rayuwa in ba wata hikima in ba wata wani iko na Ubangiji ba to a irin wannan lokacin a umarce shi ya rubuta wasiya ya yawaita tuba kuma a rika lakana mashi la ilaha illallah li takuna akhira kalamihi dan ta zama ita ce karshen maganar shi malik ya ce summa nahyu an adatil umami sannan kuma akwai hani akan al'adan al'ummomi allati la tu'minu bil ba'thi wanda ba su yi imani da tayar da mutane ba wan nushur da hada su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala akan yi musu sakamako sai ke cewa min laqmil hudud laqmil hudud shine bugan kumci misali mutun ya mutu ko kuma ana ga cewa da halaye kaga lasiyar mata suna bugan kumcin su suna fadin wasu maganganu wanda ba daidai ba wa shaqqil juyu wa shaqqis siyab wasu kuma suna tsaga makayan su wai dukkan zashi ne na amutu a nuna wa duniya cewa wani fa ya bar baya wani iyalan da za su mishi kuka wa halqir ru'us haka kuma aske kai kaga duk sun yi kolo har mata daga cikin su duka za su aske gashin su wai duka alama ne na bakin cikin wani ya bar duniya to wanda duka al'adu ne na jahiliya wanda addinin musulunci bai yarda da su ba wa raf'i sawt haka kuma da daga murya wajen kuka lasiya mata za su rika daga murya to wannan duka bai daga cikin karantarwa addini wa raf'i sawti bin najbi idan ka ce annadbu ala almayyit shine bi ma'ana adadu mutum ya zo ya rika ambata manaqibuhu wa mahasinuhu ha wani mutumin kirki kaza 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 ana daga murya ana hadi ana ta kuka wannan duka bai cancanta ba shine kalimatu wa raf'i sawti bin nadabi bin daga murya ta hanyar hadin matsayin shi mutumin ana hadin maganganu ayyukan shi da yayi masu kyau ana daga murya akan su wannan duka bai cancanta ba kuma ana kuka sai ka ta wan niyahatu haka kuma da kukan mutuwa kukan da ake daga murya daga kaji ana yin shi a cikin anguwa sai a ce an yi mutuwa a gida kaza wannan jahilci ne saboda idan mutum ya zamanto yayi umurni akan abu shi wannan kukan ko kuma ya san a gidansu ana irin wannan kukan da zai mutu ya cewa kowa bai yi wasiya akan ta ba an ya mutu wannan kukan na daga sauti ka amshi to wannan kukan da suke kai ma kara maka yauri suke a cikin kabari zamu zo mu karanta hadisi a nan gaba haka kuma watawabi zalika mala yace da wasu abubuwan suke biyowa bayan wannan bugun kumci tsaga kaya aske kai daga murya akan cewa kaiwa na mutumin kirki kaza kaza ko kuma kuka irin na mutuwa wanda galibi ko mata suke yin shi ana kaman kayan burge da kuma makamancin wannan to wannan duka bai daga cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malici wa sannal khushu'a lil mayyit addini ya sunnanta nutsuwa game da gawa kai da kake kuka kake daga murya kake daga kaza kai ma mutuwa za kai lokacin ka ne kawai bai yi ba kai din ma tahiya za kai kenan a lokacin da yazo abu ne tabbas wanda dan adam zai fita daga cikin wata kila hayyace shi ya ji bejin dadi ya ji kaza amma kuma dole ka kiyaye hurumin addini to haka ana bukata a harkan da yasha a nutsu ayuha manya za a yi a karrama shi shi a mushi wanka mai kyau a sa mushi dikkabani mai kyau a zo a samu tana da suka san sallah su mushi sallah haka kuma baya ka aje a raka shi aje abin da shi da ya kamata an abinne shi kuma a tsaya a yi mushi addu'o'i wannan shine abin da za ka yi amma ka zo kana iwace wanda ba abin da zai kara mushi in ba hasara ba ta biwa ga abin da ya kamata kai kenan ka nutsu kai abin da ya dace sai malaki ta wal buka allazi la sauta ma'ahu kuma abin da addini ya shade sunnanta bayan nutsuwa kuma da kukan da babu sauti a cikin shi saboda lokacin da dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu Ibrahim mazalla yayi kuka Abdulrahman ibn Auf yake ta yawa akin Allah kana hana mu kuka akan gawa kuma kai kana yi mazalla yace a innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa inna ala firaika ya Ibrahim la mahzunun yace zuciya za ta ji ba dadi ido zai zubar da hawaye kenan wannan ba hana ka ba idan kai zubar da hawaye kai dai wannan ba wani matsala amma ihwace wannan shine abin da addini bai rarrashi ba sai yake cewa wa huznal qalb haka kuma da bakin ciki da zaka ji a cikin zuciyarka wa kana yaf'alu zalika ai shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka idan kai mutuwa yana nutsuwa idan shi tana zubar da hawaye zuciyar shi tana shiga cikin kumci wa yaqulu mazalla yana cewa tadma'ul aynu ido zai zubar da hawaye wannan magana mazalla ce wa yahzunul qalb zuciya zata ji bakin ciki sai yake ta amma wala naqulu illa ma yurdir rabb amma ba za mu faɗi wata magana ta jahilci ba sai abinda zai jayo mana yardan Allah subhanahu wataala malike ta wasanna li ummatihi alhamda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'ummar shi alhamda su riƙa godiya ga Allah subhanahu wataala akan abinda Allah ya zartar wal istirja'a kuma da maida al'amura zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka fadi a bakinka kuma zuciyarka ma tana kan haka din tunda duk abin da zaka yi na hayaniya da sauransu dole hakura zaka yi kuma kai ne za a gani wata ran kana ta dariya kamar wani abu bai faru ba to me zai hana a lokacin da abin ya faru ga abinda addininka ya shar'anta maka ka tsaya a daidai addininka saboda ka samu ladan jarrabawa da Allah ya maka na rasa naka da kai wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja'a war ridha anillah da yarda da Allah subhanahu wataala da abinda Allah ya hukunta wa lam yakun zalika munafiyan kuma idan aka ce yarda yardan nan bayya kore li dam'il aini game da idaninka su zurka zubar da hawaye bayya kore wannan wa huznil qalbi ko kuma zuciyarka ta shiga cikin kumci idan ka zai zubar da hawaye ka shiga ji ba dadi wani abu ne wanda kai baka iya hana kanka wannan shi kuma ubangiji subhanahu wataala la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha haka kuma wa huznil qalbi malaka ta walidhalika kana ardal khalqi fi qada'ihi dai zamanto mafi yardan a cikin bayin Allah subhanahu wataala akan abin da Allah ya kadarta musu wa a'zama hum lahu hamdan sai zaman to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi yarda game da abinda Allah madaukake sarki ya kadarta wa a'zamahum lahu hamdan kuma shine mafi girma akan yin godiya akan abinda Allah madaukake sarki ya hukunta amma kuma duk da haka wa baka ma'a zalika amma manzo Allah sai aka same shi yana zubar da hawaye yauma mata ibnuhu ibrahim ran da danshi ibrahim ya rasu ra'afatan saboda tausayi mai girma shi ake cewa ra'afa minhu game da shi ibrahim wa rahmatan kuma da tausayawa lil waladi game da danshi wa riqatan alayhi haka kuma tausasawa ce a gare shi wal qalbu mumtali'un birida anillah azza wa jalla a daidai lokacin da zuciya tana cike da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa shukrihi da yi mushi godiya akan abin da yayi amma kuma duk da shi ido zai zubar da hawaye zuciya ta jiba ta jin dadi wal lisanu mushtaghilun bi dhikrihi wa hamdihi a daidai lokacin da shi kuma harshenka zaka shagaltar da shi game da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da yin godiya da Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un godiya ta tabbata ga Allah shi yake zarta abin da yake dama kar kai ta abin da ba shi ba kuma karshe dole hakurin zaka yi jarraban da Allah maka baka ci ba walamma kana kathirun minan nas alyawma malike cewa yayin da yawa daga cikin mutane a yau ba'idina kullal bu'd sun yi nisa haqiqanin nisa an hadihi sallallahu alaihi wasallama game da shiryaswa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fil ibadati a cikin ibada kulliha gaba daya saboda ba a karanta addini haka kawai mutumin da fatiyar kirki bai iya ba in ka mutu sai yazo tsaya akan kafa yi mini mi zai hana azub da jahilci a saman kansa komai bai sani ba bai zuwa makaranta bai san komai ba shi ma kuma kana mutuwa irin su za su zo su yi tsaye akan ka kaga dole a samu matsala dole a zo a yi tawassu abubuwa wanda ma anzalallahu biha min sultan to shine malaka ta mutane sun yi nisa da abin da ya shafi karantarwar addini malaka ce wa minha kuma daga cikin abubuwan da aka yi nisa akan su akwai aljana'izu abin da ya shafi gyara gawa da yi mata sallah da rakata da sauransu sai ce bi sababin sirafihim an dirasati alilm saboda mutane sun tahi sun kawar da kansu an dirasati ilimi game da karantar ilimi wala siyama ilmal hadisi was sunna barantana ilimi na hadisi da ilimi na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an bar shi in ana kokarin neman ilimi ma gogorwaya gaba daya akan neman duniya ne ilimin duniya ba a jin wahala ba a gani san waje ba a gani nawa za a kashe saboda ana ga zai zama daije ko zai zama wanene ko zai zama wanene da sauransu bangaren addini zama tsawon wanda ke karanta shi naka dole a ci samun damage malaka ta wankibabihim ala al'ulumi almadiyya ko mutane sun kifu shine inkibab sun kifu ala al'ulumi akan ilimin muka almadiyya na rayuwa ilimin rayuwa kawai bai jin zahi zai hudda in nawa ne dan shi biya mishi karatu ba a ce laifi bane ba amma kuma a daidai lokacin da karka bar shi zaman to fanko ne danka a bangaren da shayi karanta ilimin addini kuna ta rigici da malamai akan karagon Laraba dala 100 wata bakka iya badawa ko kuma a ce kaki bakka badawa kai dai kawai an dai abin da shayi duniya ne to wannan ba wani matsala kuma za ka tsaya ka garje ka duba wace lafkwal ta yi ka ɗauki ɗanka ka kai shi ko baka gani san wajen daga nan sai ka ɗauki ɗanka ka kai shi birni daga nan sai ka ɗauki shi ka kai shi ina ne baka gani sa ana gaba komai bane ba a kai shi aje an ya tashi aje a ɗauko shi a kawo shi ai shekaru ana wannan ba a jin wahala saboda ana ga za a samu wani abu dauɗa na duniya amma abin da ya shafi addini an yi son makarantar da daga ya huto da gidansu zai fada ba tare da duba makarantar ya take ba wannan ba matsalar shi bace shi in ma ya ne dai aje kawai lokacin da ya ga dama ya tahi abinda ake bukata a makarantar ba a badawa kulawa akan karatun shi ba a yi Allah shirye da mu amma tabbas muna da matsaloli da yawa da haka jahilcin ya mamaye mu to har bangaren da ya shafi gawa ma sai ga ana ta abubuwan da ba haka nan ba idan ana sadakan kwana uku kwana baka mace wannan sai kai ka ce jiki ake an ce wani ya zo da ya sha liyafa da zai daga ya ce to Allah maimaita mana saboda yanda ga mutane a shagalci ana ta harkoki bai tsammanin mutuwa bane akai Allah kiyaye je ke biki ne to kaga an kuma biki ne kaga ana so mai mutuwa sai addu'a yayi gaba wal amala malaikata wal amali li jami'i li jam'il mal haka kuma mutane suna aiki tukuru don su hada dukiya su ne samu kudi malaikata faqad talaba minni haqiqa wannan aikin rubuta wannan littafin wani ne ya nema daga wajena yake cewa ba'dul a'izza'i bi munasabati wafati ihda qaribatihi wasu daga cikin wanda suke zama irin na makoki game da munasaba ta mutuwar wani makusancin shi aka zo aka taru ake zama makokin nan sai ya nema a wajen malam akan ya rubuta wata takarda a raba wa mutane saboda su amfana malikata yawmal jumu'ati a ranar juma'a ya nema in rubuta wannan abu wanda ya daidai da tarihi 11 watan rabi'ul akhir shekara ta 1373 sai kace an ad'a risalatan mukhtasara in dora mana an yi wani rubutu ta wani risala mukhtasara ta aicacciya wanda wannan risala za ta yi magana akan adabul jana'izi fil islam ladubban abin da ya shahi mamaci a cikin musulunci ina ganin ya kamata sai mu dakata nan kasancewar lokaci ya kenan insha Allah ta'ala sai mu dasa daga inda munasabar da yasa malam ya rubuta wannan littafi kuma da abin da zai biyo baya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك